Mai sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 70 karkashin jagorancin mai shari'a Faruk Umar Ibrahim inda a daidai wannan lokacin kotun ta hori wani matashi da daurin shekara 1 da kuma bulala 12 kuma shi wannan dauri an ayyana shewar babu zabin tara a cikin shi tunda fari wato yan sanda ne suka gurfanar da wannan matashi wanda ake tuhumar sa da laifin yin amfani da wani magani na tari wanda yake sa maye kuma an same shi da wani konsan harshashi kwaya daya aljihunsa yana yawo da shi sai dai ya bayyana wa kotun cewar ya tsinci wannan konsan harshashi ne kuma ya saka shi a aljihunsa yake yawo da shi wannan matashi mai suna Muhammad Kabiru mazaunin unguwar Kurna kotun ta gargade shi akan cewar ya zama mutumin kirki idan ya gama cin wa'adin zangon shekara 1 da aka daure shi Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan unguwar Norman Slant.